Levels beats.com.
Dunia na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na dunia na ban tsoro.
I'm loving you with that move your body shashi jeje kuma godi omo to so ni ma tele la le ti ba ti ri ba de ma yera for lat the world is enough for the wise any glory you only realize. We have to tell you improvise to bat if you want my strategize. You might as well jump to battle or go die. Oh, oh, go ni gurale. Don't come on it, no matter fale. You see, thank you, Jesus. You see.
Ah, ha, ha, ha. Yo, wow. Samu ku inka kawai ka kashe. Karka basi si kashe. Maka sende ka kene ma bagete ya. Maka ruwa na duka ka siku kunya kata. Mumba ka jiwa si chimaka. Kaide ku inka ka nahaka. Abu masi ansa ya maka. Anka samu kawai ka kashe. Ka kashe, ka kashe, ka kashe, ka kashe. Kutuma, mura uba. Yau akwai mura uba ban balaga ba amma sai jaraba ina bincin akwai dadi sai na daban kutuma mura uba yau akwai mura uba ban balaga ba amma sai jaraba ina bincin akwai dadi sai na daban.